biyo bayan an bisa kulana wanda aka kashe a makon da ya gabata a kauyen Zakwali dake jihar arewacin kasar Ghana mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia ya jajantawa alin gidan magabatan tare da tallafa musu da kimanin sidi 60 kutan kwacin naira miliyan 3,500 amma da alamun tallafin bai sanya zukatan matasan kabilan Fulani a Ghana ba mai tattaro mambobin kungiyar matasan Fulani a kasar Malam Ahmad ya ce matasan fana matsa masa lamba na bukatar da a basu damar mai da martani
yanzu akan gani suna ba ni pressure ne kaman Ahmed ka ba mu hanya mu shiga nake a'a ba wanda zai wani abu amma muna neman halwa yau government ta samu na hannu wa'anda suka kashe mu da dan wayin a kama
sai dai kuma taimakin shugaban majalisar sarakunan Fulani a Ghana mai alfarma sarki Usman Ban Ahmad bai boye damuwarsa ba inda yake cewa duk da kokarin da suke yi na neman samar da wata hanyar shawo kan wannan matsala ba za ka cutar da Fulani ya kyale ba suna dai cikin rarrashin matasan domin ganin sun kaucewa kai hari
ba zai yiwu mu ana kashe mu kullum kuri Fulani fa ba za ka mai abu fa ka kwal lafiya ban ka bayyana kyale ba ya ta san maka amma ba mu san lokacin to kai ne muke matsawa muna ba su hankuri kada su su ma su yi ramon gayya zai su kashe wani ke muna neman stakeholders meeting mu da sarakunan da gwamnati mu da peace council da manyan Fulani wanda ke mu zauna da su mu ga yanzu ya za a kare wannan fitin
Adib Sani mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasan Ghana ya ce kamata yayi da gwamnati ya dau matakin gaggawa domin tabbatar da adalcin da Fulanawan ke bukata saboda mai da martani da gaggawa fashi kan haddasa fitina
in ba ai hankali ba Fulanawa kuma su ce ba su yadda da yayi da kawo babban damuwa kuma sun gwada kaman ba farko ke da wani lokaci daga gushigu an kashe aba 14 ana kashe shanayen su ana yi musu barna ana kashe matasan su to wannan duka yi tozin a da jisai shafira su sikirin gana
na dai tuntubi mai wakiltan al'umman zango a fadar sabaito janar din dakarun yan sandan kasar malam muhammad mansur a inda na yi masa tambaya ko shin meye dalilin jinkirin
gaskiya ne wanda ya zama na regional commander shine COP Yusa Bonga shi aka ce ya form team ne su car report or report be fito ta wajen shi officially ba dole an Accra daga headquarters ba su su communicate wa duniya officially don abunda ba aka sani ban kace kai magana kai shi yana kawo illa dalilin da yasa kaga ba a fito da magana official amma yanzu aka kare team na underground suna investigate wannan lamarin
amma kun da ya gabata ne dai aka ce wasu ɗan kabilan kunkumba da adadin su ya zarta dari suka kai ma Fulanawan kauyen Zakwali dake jihar arewacin kasar Ghana hari ta hanyar kona gidajen su tare da kashe wasu tara daga cikin su haka ma tilasa al'umman kauyen tserewa domin neman mafaka biyo bayan kwankwamban su ne zaton Fulanawan suka kashe musu wani mutumin su Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana